Na'am, bismillahir rahmanir rahim. To bayan karatu littafin Iziya sai kuma karatu littafin Fusulun al-Fusul fi iktisari siratir rasul insha Allah. To matashiyan karatun mu shine khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif, haka ne? Fitan manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Taif. Falamma nukidat sahifatu, bayan an warware wannan sahifan wanda aka samu wasu daga cikin kabilun Larabawa sun yi yarjejeniya akan ba za su sake auratayya ko hulɗa ta mu'amala ta kasuwanci da sauransu ga sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, suka kuma je suka manna shi a jikin ɗakin Ka'aba. To malaiki cewa falamma nuqidatil sahifatu, bayan an cire wannan waccan takarda da suka manna ta a jikin ɗakin Ka'aba wacce take dauke da wannan mugun yarjejeniyar da suka yi, wafaka mauta Khadija radhiyallahu anha, to wannan sai ya dace da lokacin rasulun Khadija Allah shi kara mata yarda. Watan bayan an cire wannan fallan takardan ko kuma ta fadi, to daga nan ne kuma sai gashi kuma Allah ya dauki ran Khadija Allah shi mata rahama. Wa mauta Abi Talib kuma ya dace da lokacin rasulun Abu Talib. Wa kana bainahuma thalathatu ayyam, kwanaki uku ne ya kasance tsakankanin su. Khadija tana rasuwa bayan kwana uku kuma sai ga Abu Talib shi ma ya rasu. Fashtadda albala'u ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsanani na rashin a mata da kuma jagaba watan mai fada a jina shi watan mai bashi kariya shikenan, kuma sai ya sanya tsanantuwan tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Min sufaha'i qaumihi, daga cikin wawayen mutanansa. Sufaha jam'i ne na safi, wata aka samu wawaye daga cikin waɗannan mutane nashi na kabilan waɗanda ba musulmi ba, sai suka tsananta cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadamu alaihi, sannan kuma suka gabato akai, watan suka ci gaba da samun karfin hali akan mugun zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai. Fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, daga nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Taif. Likai ya awuhu, domin su tattaro shi, ma'ana su bashi gudunmawa. Wa yansuruhu, su taimake shi. Ala qaumihi, akan mutanansa, makirai waɗanda basu imani da Allah ba, basu imani da shi ba kuma. Wa yamna'uhu minhum, kuma su hana ya hana cutar da shi. Wa da'ahum ila Allah azza wa jalla, sai ya musu wa'azi, ya kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai. Falam yajibuhu, amma saboda hasaran waɗannan mutane sai suka ji amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Falam yajibuhu ila shay'in min alladhi talaba, basu amsa mishi ba zuwa ga abinda ya nema da gare su ba, basu amsa ba. Wa adhawhu, suka ci gaba da cutar da shi. Ta hanyar sanya wawayensu da yara suna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jifin shi da duwatsu kuma suna mishi ihu, hatta kai masu suka sanya jini, bayan sun fafasa mai jiki jini da ta kwarara a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sabu ya gudu musu ko kuma ya nisanci su, sai ya zo wajen icen wani inabi, sai ya zauna a wannan ƙarƙashin inuwan a kusa da fadaman Utba da Shaiba ƴaƴar Rabi'a, yana cikin halin baƙin ciki da damuwa. To bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami komawa, ya samu nutsuwa zuwa ga Ubangijinsa, sai ya yi addu'a. Gashi na ƙasa kuna gani ko? Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati, ya Allah zuwa gare ka ne nake kai kukan raunin ƙarfina. Wa hawani ala nasi da kuma wulakancin da mutane ke mini ya arhamar rahimina ya mafi jinkan masu jinkai anta rabbul mustad'afina lalle fa kai ne ubangijin masu rauni wa anta rabbi kuma kai ne ubangiji na Allah kaga kenan yana jinjina ma Allah yana takama da Allah yana nuna ma Allah yana takama da shi shi zai bashi shine zai bashi taimako da kariya ilaman takilini ilaman takiluni to ga wane ne kuma zaka bar al'amari na ila ba'idin yatajahamuni shin zaka bada bar zaka bar al'amari ne zuwa ga manisancin da zai rinka nufanta ta da mugayen abubuwa au ila aduun ko kuma zaka fawalda al'amari na ne zuwa ga abokin gaba malaktahu amri wanda ka mallaka masa al'amari na ya Allah in lam yakun zalika in lam yakun bika ghadabun alayya in dai baka da wani fushi a kaina ya Allah fala ubali to ban damu ba ya Allah walakin afiyatuka hiya ausau li sai dai bada kariyanka shine yafi mini a'udhu bi nuri wajhika ina neman tsari da hasken ka ya Allah allazi ashraka lahu adh-dhulumat wanda da shine dufai suka haske wa dala'a alayhi akani wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah al'amarin duniya da lahira ya gyaru akan sa min antun zila fi ya ghadabaka to ina neman tsarin ka da kada ka saukar da fushinka akai na ya Allah aw yahulla alayya ko kuma ya sauka akai na ina roƙon ka ya Allah kada fushinka ya sauka akai na lakal utba to ya Allah na ina mai jinjina maka wato ina mai sakankan cewa da mene ina mai sakankan cewa da abu watan idan mutum ya ce lakal utba wato mutum yana jinji yana nuna ma Allah ne ya sakankance da cewa to zunubai da kurakurai sun tabbata gare shi wato ya sallam ya itirafi ga ubangiji cewa to fa shi shike da laifi wato yayi laifi kawai hatta tarda to ya Allah har sai ka yarda wato ma'ana ya Allah na sallama al'amari na gare ka ina yarda babu wani wanda ke zai iya min wani abu da yafiya sai kai ya Allah har sai ka yarda da ni ina itirafi da cewa kai ne mai gafarta zunubai wala haula wala quwwata illa bika kuma babu tsimi da dabara sai kai ya Allah ka je ka duba suratul nabawiya na ibn kathir kun san shine ya rere wannan littafin daga shine ya rere wannan littafin to hadde zuwa dai abin nan dai to sai kuma mallan ya ci gaba da cewa faraja anhum sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya komo daga waɗannan mutanen watan ya bar mutanen nan wa da kala makkata ya shiga cikin garin makka fi jiwaril mut'im bin adi ibn nawfal bisa ga kulawa na al mut'im bin adi ibn nawfal bin abd manafin waja'ala yad'u ila Allah azza wa jalla sai ya ci gaba da kira zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala fa aslama at-tufail ibn amr ad-dawsi at-tufail ibn amr ad-dawsi sai shi ya musulunta wada'a lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a an yaj'ala lahu a wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko wada'a lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala Allah lahu aya sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya sanya Allah ya sanya masa wata aya faja'ala Allah fi wajhihi nuran sai shikenan sai gashi sai ubangiji Allah ya sanya mishi wata haske a fuskar sa fakala ya rasulullah sai ya ce ya manzo Allah akhsha an taqulu an yaqulu hadha muthla ina gudun kada su ce wannan hasken da fuska take yi uquba ne ga ƙaurace mabautan gumaka da ada da nayi gumaka da muke yi da na bai nayi watan kada ya zama mutanen su ce ai saboda ya guje ma allolin su ne shi yasa wannan abin ya same shi fada alahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki mishi addu'a fasara thawnuru fi wasfi sautihi sai hasken nan ya koma kan sandan sa fa huwal ma'rufu bi dhunnuri shine wannan sahabin da ke ce mishi dhunnur wada at-tufailu qaumahu to shi tufail bayan ya koma wajen mutanen sa mutun ne fa mai daraja da matsayi a wajen mutanen sa sai yaje ya cigaba da wa'azi zuwa ga mutanen sa yana kiran su ilallahi zuwa ga Allah fa aslama ba'dhum sai wadansu suka musulunta wa aqama fi biladihi sannan ya zauna a garin sa ya cigaba da bautan Allah falamma fatahallahu ala rasulihi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya buda ma manzon sallallahu alaihi wasallam khaybar daman samun cinye khaybar da yaki kadima bihim sai ya gabato yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina fi nahu min 80 baitan ko tare da shi akwai maginanta wajen guda 80 shi wannan tufailu dusi din nan yana da matukan yana da tarihi sosai kwa saboda yanayin lokaci ne da insha Allah subhanahu wa ta'ala zamu dakata nan idan Allah ya kaimu sai mu tashi faslun al-isra wal mi'raj wa ardun nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu ila al-qabail insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah ya ba mu ladan wannan ne kuskure Allah ya ba mu tada mu kuskure ba mu jama'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk